بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو هدوك وطن جمادى الثانية إجرام منذ صلى الله عليه وسلم جمودايا da 439 wanda yayi daidai da 20 ga watan February shekara ta 2018. Muna cikin karatun littafin Jawami'ul Fawaid fi tahsilil ilmi nafi. Yau zamu tashi shafi na 79 daga ƙasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Mubarak
Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu yace
da wucin rajul lahu
ilmu al-awwalin wal-akhirin. Idan aka siffarta mu wani mutum yana da ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe, wato ma'ana idan aka siffarta mu wani mutum wanda ya kai kurya, ya kai gaya wajen ilimi,
da ta'assafu ala fawti ba'i,
wato ni bana bakin ciki akan kubucewa fatuwa da shi. Irin wannan mutumin dan an ce ya rasu ban samu na haɗu da shi ba, bai damu na.
Wa ina sami'tu rajulan lahu adabun naf,
amma in naji wani mutum wanda yake mai tarbiyya na rai, yana da ladabi na rai,
atamanna liqa'a,
wato sai in ta fatan haduwa da shi, in yi ta buri na haduwa da wannan bawan Allah, saboda in samu wannan tarbiyya a wajensa,
wa ta'assafu ala fawti,
kuma in yi ta bakin ciki akan kubucewarsa.
Yaqulu ahadus salaf,
ɗaya daga cikin malamai magabata yana cewa
ta'addab qabla an tata'allam,
wato ka samu ladabi, ka koyi ladabi kafin ka nemi ilimi.
Fa innaka lan tanala al-ilma tarafan,
domin lalle kai ba za ka samu wani bangare, wani sashe na ilimi ba.
Idan lam tanal min al-adabi atrafa,
idan baka samu wasu sasanni na ladabba ba, ladabba su ke taimaka ma ka samu nasara wajen neman ilimi.
Yaqulu al-Khatib al-Baghdadi fi muqaddimati
al-Khatib al-Baghdadi, Allah ya masa rahama, yana faɗa a cikin muqaddima na al-Jami' nashi,
al-wajibu an yakuna talabatul hadithi akmal an-nafs,
wato abinda yake wajibi ya zama to ɗaliban hadisi sune mafi kamala na mutane,
wa ashaddal khalqi tawadu'an,
kuma su zama to mafi tsananin halitta wajen tawadu'u, ya zama to ɗaliban hadisi kwata kwata ba shi da girman kai, ba shi da jiji da kai,
wa a'zamahu nazahatan wa tadayyunan,
kuma ya zama to sun fi girma wajen tsarki da kuma wajen addini,
wa qallahum baishan wa ghadaban,
kuma sun fi ƙarfin tashin hankali, sun fi ƙarancin tashin hankali da fushi. Kada a samu malamin ɗalibin hadisi bine-bine ya tada hankalinsa, bine-bine ya ringa fushi. An gane ku? Su zama to su ne mafi ƙaranci wajen tashin hankali da fushi.
Da wani bari a asma'ikin bil akhbar,
me yasa? Saboda dawwamar da ƙwanƙwasan kunnuwansu da hadisai, kunnuwansu na yawan sauraron maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka saboda haka ya kamata su bi kowa imani, su bi kowa haƙuri, su bi kowa nutsuwa.
Al-mustamila ala mahasin akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
wanda wa'annan hadisai sun kunshi kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
wa adabi
jaladubansa,
wa sirati salaf al-aqyam,
da kuma tarihi na magabata zababbu. Ko ba gaba a cikin hadisai mutum zai karanta tarihi na magabata zababbu, ta nan wajen sai ga mutum yayi koyi da ɗabi'unsu.
Min ahli baiti,
daga cikin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam,
wa ashabi,
da sahabbansa,
wa fawaiqil muhaddisin,
kuma anan ne mutum zai koyi hanyoyin malaman hadisi magabata, hanyoyin da suka bi suka cimma nasara a cikin karatunsu,
wa ma'atilil madiin,
da kuma darajoji na ainihin magabata da suka huta gabace mu,
wa ya'khudhu bi ajmaliha,
sai su yi ruku da ainihin dunkulallin dabi'unsu,
wa ahsaniha,
sai su yi ruko da mafi kyawo daga cikin ɗabi'unsu, sai su juya daga mafi ƙasƙanci daga cikin ɗabi'un, duk dai wanda yake ya fi ƙasƙanci ya fi koma baya daga ciki.
Qala Abu Firdaus,
Abu Firdaus ya ce
hadhihil adabu tanqasimu qismayn,
wa'innan ladubba sun kaskashi biyu,
al adabu al mujmala,
akwai ladubba dunkulallu,
wal adabu mutafassala,
akwai ladubba wato ararrabe,
wa amma al-adab al-mujmala,
amma ladabba dunkulallu,
faqad dhakara Allahu jalla wa ala,
haqiqa Allah ta'ala ya ambace su.